sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu tare ne zuwa tafkin Chadi, inda rundunar dakarun kawancen kasashen yankin ta dau wani sabon salo na kai harare ga yan ta'addan Boko Haram. To madalla, yanzu dai kimanin watanni 8 kenan da komandar rundunar dakarun kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya amshi jagorancin wannan runduna, wanda a lokacin da ya karbi jagorancin ta ya sha alwashin cewar zai canza salon yadda ake tafiyar da wannan yaki da mayakan na Boko Haram da ISWAP. To yanzu ko me ake ciki? General AK Ibrahim kazalika zai kuma yi mana karin bayani dalla-dalla dangane da hararen da suke kaiwa yan ta'addan Boko Haram a kasashen Najeriya, Niger, Kamaru da kuma Chadi. Sannan mu ji adadin yan Boko Haram da suka yi saranda. A cikin su nawa ne mayaka, nawa ne mata, nawa ne maza kana, kuma nawa ne yara kanana?
Da komandoji sune wadanda wato sune kashin bayan yaki. Duk yanda aka kai ga cin nasarar su, idan komandoji suna nan a raye kuma suna da karfin tafiyar da yakin nan, za su iya dawowa kuma su kaddama da wani sabon farmaki wanda watakila zai iya bada mamaki. Ban sani ba cikin hararen da kuke kaiwa ko akwai nasarar da aka samu na ko dai kamawa ko kuma halaka wasu daga cikin komandoji yan ta'addan.
Eh to ka san a watan 12 wato watan Disamba kenan, mun yi wani operation da mu da sojojinmu na Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger karkashin MNGTF. Mun hada gwiwa muka yi operation, sunan operation din operation Sharon Fage, inda muka je wajen su a rege da sauran wurare dai haka. Muka yi operation patrol, ambush, sauransu, sai muka dawo. Kuma lokacin mun yi bayanin nasarar da muka samu a wannan operation din. To yanzu ma muna wani operation da ake kira operation Lake Sanit, kuma Allah cikin ikonsa ya taimake mu, muna samun nasarori sosai. Akwai operation din da ake a Nigeria wanda ka sani, operation haɗin kai, su ma suna nasu operation din, operation Desert Sanity, su sun daɗe ma suna yi. Mu kwanan da muka fara kuma muna nan muna aiki. Wuraren da muka je da muka kori su yan Boko Haram, dan yawancin wuraren mun je za ka ga sun gudu, amma akwai wurare kaɗan da muka je Allah ya ba mu nasara muka haɗu da su, aka yi rangama kuma Allah ya ba mu nasara. Wato kaman Baga Daza, Arina Oji, Arina Chiki, Buluma, Daria, Kerenua, Fedondia da sauran wurare dai sun fi haka. Wannan wuraren suna wajen tafkin Chadi, wajen boda da Kamaru, amma yawancinsu suna cikin Najeriya ne, kusa da ta tafkin Chadi. A wuri kaman Arina Chiki da sojojin suka shiga, sun ga irin inda su yan ta'adda suke tsarafa bomb, wato IED factory, inda ake sawa a jikin mutum ko a sa a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a sa a cikin mota da wasu abubuwa dai haka, abinci da sauransu. Suka ragargaza wannan factory din, aka kona kuma aka ci gaba da aiki. Kuma a wani gari da ake kira Zanari, nan ma an yi arangama da yan Boko Haram, nasu an kashe ko guda hudu ne ko biyar, kuma aka samu matan da suka kama fiye da 20 da yara su ma fiye da 20, muka taho da su. So akwai nasarori dai da yawa da muke samu. Banda haka, nan baya da aka je operation a wannan gari na Fedondia, nan ma an ga wani workshop inda suke tsarafa bomb wanda ake sawa a jiki, suicide bombing kenan, da kuma wanda ake sawa a ƙasa ko kuma a samu mota a gyara sai a sa mata bomb in sojoji na zuwa sai ta zo. To mun ga kamfanin da suke yin wannan abun, kuma duk mun rugar da shi, mun ga store din su inda suke ajiye abinci, shinkafa, masara da gero da dai sauran abinci dai a wurin muka gani, kuma mun kona, mun ga uniforms a wurin, mun ga motoci, motocin nan kuma da muka duba sosai sai muka ga cewa motoci ne wanda wasun su an karba a Damasak, ko wani ambulance da aka karba a Damasak su yan ta'adda, ko kuma dai a hanyoyi dai nan jihar Borno da Yobe. So mun ga wayannan motocin duk da sun cire taya, sun cire yawancin abubuwan kasan yanda suke yi kenan su ringa zuwa operation. To duk dai mun ragaza zaurin.
Lanka, idan muka yi maganan a ragi din nan, kaman wuri ne wanda yake da muhimmanci ga yan ta'addan da kuma kusan sojoji, me yasa ne wannan wuri yake da muhimmanci sosai a shi wannan yakin da ake yi?
To a rage din kasan wuri ne da yana junction daga rage, zaka iya zuwa Mikele ba nisa sosai, zaka iya zuwa Malam Fatobi, kuma zaka iya zuwa wurin Tumbus din, wato lakes din kenan. So suna san wurin nan, kuma akwai ruwa da wasu abubuwa dai a wurin. To shi yasa, amma yanzu yanda nake maka magana, sojojin multinational joint task force suna wurin, mun zauna da ram, muna da forward operation base a wurin, kuma za mu ci gaba da aiki yanda muke yi sai mun kawo ƙarshen wannan abin insha Allah.
Na san a shekarun baya a wannan operation da ake yi kama a wannan wurin na Arege, sojoji sun sha samun koma baya a lokacin da 'yan ta'adda suke kawo musu farmaki. Yanzu da kai bayanin cewa kun saka sansani a wurin, kuma na tabbata dole akwai alangama da kai a wurin, akwai wani abin da za ka mana ƙarin bayani dangane da abin da ya faru watakila ko na gobzawan da aka yi?
Da aka shiga wurin, su 'yan Boko Haram din sun kawo hari ranar da aka je wurin. Sun zo da motoci hudu, mota ɗaya an sa mata irin bomb din nan, wato suicide vehicle, da kuma motoci uku banda wannan. Mun buge wannan motan da ya sa aka sa bomb, kuma guda biyun ma wanda ba bomb su ma mun buge su. Ɗaya ne dai nike ga ya gudu, amma shi ma jiragenmu sun je sun buge shi. Kuma a cikin operation din da ake yi, sojojin ƙasa da kuma sojojin sama, don gaskiya ya kamata na yaba musu sojojin sama. Air Task Force suna kokari sosai, sojojin sama na Nigeria, na Kamaru da na Niger, domin wannan operation da muke yi, sojojin Nigeria, sojojin Niger da sojojin Kamaru su suke yi a wannan operation din. Daga dai information din da muka samu, akwai wani commander dinsu da ake kira Abu Fatima, kamar shi ne commander na special forces dinsu na 'yan Boko Haram da ISWAP din, an kashe shi. Akwai wani kuma Adam Kaiga, da kuma wani ana ce mishi Abubakar Dan Buduma. Shi Abubakar Dan Buduma shi ne kamar shugaban sojojinsu na ruwa, shi ma an kashe shi da wasu dai komandoji da yawa. Zuwa gaba dai za mu yi press release, kuma Allah yadda za ku ga bayanin sosai.
To da yake waɗannan 'yan ta'adda sun fara canza salon yakin nan, sukan wato yi sufuri ta ruwa, ko kuma suka yi farmaki ta ruwa, ko kuma suna amfani da ruwan tafkin Chadi domin cimma manufansu na ta'addanci din nan, a ɓangaren ku akwai matakan da kuke ɗauka domin daƙile wannan sabon salo nasu?
Ka san kafin mu shiga operation din nan, ai sai da muka tsaya muka yi shiri sosai. So muna da jirage na sama, muna da jiragen ruwa, kuma ga shi waɗannan sojoji ground forces su ma suna cikin tafkin Chadi din. So muna nan mun sa ido, muna sentry ko ina, kuma Allah yadda za mu yi nasara. So ba wani damuwa, muna nan muna aiki.
Na san a baya kamar akwai wani farmakin da kuka taɓa yi, ko za a ce ambush da kuka yi wa 'yan ta'addan nan a cikin ruwa, wanda na kamar kafan sadarwa ta zagazola ta ɗanyi bayanin cewar kun samu kun halaka wasu daga cikinsu a cikin ruwan da sauransu. Ku za mu ɗan samu ƙarin bayani a kan wannan?
Ka san muna century sosai ko daga sama ma muna da inda na fada su jiragen mu na sama daga Air Task Force na Nigeria ko Niger ko Kamaru muna samun su da yawa sai dai mun kashe mutanen Boko Haram din na dewa dan an gan su ne suna sun je meeting a wajen meeting din shine aka kai wannan farmaki
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya